Assalamu alaikum. Da fatan mai saurare na cikin koshin lafiya. Za mu fara shirin takaitattun labarin wasan namu da gaya muku sunayen ƴan wasan ƙwallon kafa na ƙasar Brazil su guda goma waɗanda su ne ƙasar ta bayyana su a matsayin fitattu a ƙasar. Mutum na farko shine Pele, na biyu Ronaldo, na uku Garincha, na hudu Ronaldinho, na biyar Romario, na shida Rivaldo, na bakwai Zico, na takwas Socrates, na tara Jorginho, sai kuma na goma Kaka. To sai kuma batun shahararrun ƴan wasan ƙwallon kafa guda goma su ma waɗanda suka yi fintin kauma ƴan uwansu a iya kakale da a matakin masu buga wasa a tsakiya wanda ake kiransu da sunan midfielders. Fagen wasan ƙwallon kafa, mutum na farko shine Kevin De Bruyne ɗan ƙasar Belgium da ke buga wasa a club ɗin Manchester City. Mutum na biyu shine Frankie De Jong ɗan ƙasar Netherlands, yana takale da club ɗin Barcelona. Sai mutum na uku Pedro Gonzalez Lopez da ake masa lakani da Pedri, shi ɗan ƙasar Spaniya ne, yana buga ƙwallo wa club ɗin Barcelona. Mutum na hudu kuwa shine Jorginho, yana club ɗin Chelsea, shi ruwa biyu ne da Italia da kuma Brazil. Mutum na biyar kuma shine Marco Verratti, shi ɗan ƙasar Italia ne, yana takale da club ɗin PSG. Sai mutum na shida Bruno Fernandes ɗan ƙasar Portugal, yana ƙwallo wa club ɗin Manchester United. Sai mutum na bakwai Paul Labile Pogba ɗan ƙasar Faransa. Mutum na takwas ko shine Kante N'Golo Kante, mai lakani da suna NG, shi ɗan ƙasar Faransa ne, yana wasa a club ɗin Chelsea. Mutum na tara shine Luka Modric, yana wasa a club ɗin Real Madrid, shi ɗan ƙasar Croatia ne. Mutum na goma a fagen wasan tsakiya shine Joshua Kimmich ɗan ƙasar Jamus, yana club ɗin Bayern Munich. To za ku ji cewa ƙasar Qatar mai masaukin baki a gasar ƙwallon kafa na duniya da ake shirin gudanarwa a watan Nuwamban wannan shekara ta 2022 ta haramta ayyukan badala a lokacin gudanar da gasar, musamman waɗanda ba muharraman mutane ba ne. Aikata hakan hukuncinsa zaman gidan yari shekara 7. Har ila yau masha'a ta hanyar shaye-shaye da gwangwajewa a lokacin da ake fafata da kuma bayan an tashi daga wasa, ƙasar ba za ta lamunta ba. Ƙasar Qatar tana gargaɗin 'yan kallo na wasan ƙwallon duniya na wannan shekara cewa ƙasar ba ta amince da aikata badala ba kafin yin aure, kuma babu wani taro don gudanar da sharholiya. Ita ma dai hukumar FIFA ta yi marhabin da waɗannan sharuɗa, sannan baƙi waɗanda ba sa da suna ko kuma inkiya guda da juna an hana musu kama ɗaki ko kuma zama ɗaki guda. Da biyar shaye-shaye da sharholiya a bayan an tashi daga wasa zai gamu da mummunan sakamako, inji cewar Nasir Al-Khater, shugaban hukumar FIFA na ƙasar Qatar na gasar ƙwallon duniya na shekara 2022, inda ya ƙara da cewa wannan abu ba al'adarsu ba ne. A halin da ake ciki kuma an ƙera ƙwallon da za a yi amfani da shi a ƙasar Pakistan don gasar cin kofin ƙwallon kafa na duniya. Sunan ƙwallon dai shi ne Al-Rihla da Larabci, wato mai tafiya. Ana saida ƙwallon kan dalar Amurka 165. A ƙasashen Turai Ingila ana saida ƙwallon a kan pound ɗin Ingila 130, a yayin da ƙasashen da ke amfani da kuɗin euro ana saida ƙwallon kan 155. Gasar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka na shekara 2023 wanda za a gudana a ƙasar Ivory Coast, hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka CAF ta ɗage gasar zuwa shekara 2024. Shugaban hukumar ƙwallon nahiyar Afirka Patrice Motsepe ya shaida hakan a taron manema labarai ranar Lahadi 3 ga watan Yulin wannan shekara a ƙasar Morocco. Ya danganta ɗage gasar saboda yanayin ƙasar Ivory Coast a wannan lokaci ba zai kasance mai daɗi ba. Yanzu dai za a gudanar da gasar ƙwallon African tsakanin watannin Janairu da Fabrairu shekara ta 2024 idan Allah ya kai mu. Da wannan kuma nake ce sai wani jikon in Allah ya kai mu. Abdulhamman Muhammad, wani Amurka daga Bauchi a Nigeria.